the arrest of two additional suspects linked to the attack on the our church.
Daraktan labarai na headquarters tsaron Najeriya kenan, Major General Jimmy Akpo, ke karin haske akan yadda jami'an tsaron kasar suka sake cafke kalin wasu yan ta'adda guda biyu dake da hannu a harin da aka yi akan majami'ar Katolika ta St. Francis dake Owo a jihar Ondo. General Akpo yace yan sawoyi kadan bayan da babban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya, Major General Loki Irabo, ya bayyana cewar an kame yan ta'addan nan guda hudu da suke da hannu a harin da aka yi akan majami'ar Owo. A jiya kuma a cikin wani aikin haɗin gwiwa na sojoji da jami'an tsaron farin kaya na DSS, an sake cafke kalin wasu mutum biyu wato a Omiyalara dake kamar kumar Ose a jihar Ondon. Da yan ta'addan na ISWAP da aka kama a jiyan sune Alkasim Idris da kuma Abdul Halim Idris. Shi Abdul Halim din shine wanda a baya ya jagoranci kai harin ta'addanci akan sojoji a garin Okene dake jihar Kogi, wanda kuma ya haddasa mummunan barna. Rundunar tsaron Najeriya ta sha alwashin ci gaba da aiki tukuru domin kakkaɓe yan ta'adda daga fadin Najeriya baki daya. Tuni kuma masu sharhi irin su Khalil Muhammad Bello ke marabalale da wannan hobbasa na jami'an tsaron kasar.
Alhamdulillah, da tintama a jami'an tsaron mu suna irin wannan da babu sauran tashin hankali a Najeriya. To dan har waɗannan sunaye da naji ana faɗa tun jiya da shekaran jiya an kama da kuma waɗanda aka sake aramawa, mu alhamdulillah tafi nono fari a wajen mu, domin wannan ya nuna a zahiri cewa kulɓace ke barna ake zargin wani abu daban. Dan haka muna godiya ga jami'an tsaro, kuma muna kira a gare su da su ƙara himma a kowane sashi na ƙasa domin zakulo masu aikata abubuwan da basu kamata ba. Sannan muna kira ga dukkan masu aikata abubuwan da basu kamata ba su sani cewa komai yana da ƙarshe, dan haka su gyara halayensu domin ƙasar mu zauna lafiya ga baki daya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.